More music at fujinaija.com.
Say Allah, na girma ta